Komandan rundun sojin Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke shiri arewa maso gabacin Najeriya, Major General Besson Akinwo Oluyo, ya kaddamar da wata kotun soja na musamman da zai hukunta wasu jami'an soja 21 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a yayin da su gudanar da ayyukansu. An dai kaddamar da wannan kotun ne a barikin soja da yake jira mai malari da ke garin Maiduguri. Rashin jagorancin Major General Abdullahi Ibrahim, wanda zai kasance shugaban wannan kotu da ake kira President of the Court, da kuma sauran mambobin kotun. Komandan sojan Major General Akinwo Oluyo ya ce wannan kotu za ta yi gudanar da aikinta ne ba tare da wani katsalandan ba, kuma za su tabbatar cewa kotun ta yi aikinta ne cikin adalci, goyon bayan ko kuma dore wani bangare gindi ba. Komandan ya ce mutane 21 ne dai ake sa ran za a yi masu shari'a da kuma suka aikata laifuffuka daban-daban, sai dai ba bayyana irin laifuffukan da ake zargan jami'an sojin da aikatawa ba. Sai dai a baya irin wannan kotun soja na musamman da aka kafa a garin Maiduguri ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja da dama, da wasu suka hada da laifin fyaɗe da cin zarafin jama'a da arcewa a bakin aiki da kisan kai da gangan gafararren hula da dai wasu ayyuka da suka saba wa tsarin mulkin kasar nan. Bayan kaddamar da kotun ne kuma muka tambayi komandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akinwo Oluyo ko yana da masaniyar irin laifuffukan da waɗannan jami'an sojan suka aikata, ta dai abin da ke cewa
offenses are either administrative or personal in matter, and the details are known to them. It is aimed to just enhance discipline within.
Yace laifuffukan da ake zargansu da su shine abin da ya shafi ayyukan office ko kuma yanayin yadda suke gudanar da ayyukan nasu, kuma su suka san bayanan. Amma abin da muke so mu aiwatar a nan shine mu tabbatar cewa an bi doka, ana yin da'a a wannan tiyatar. To ku har tsawon wani lokaci ne wannan kotun za ta dinga gudanar da ayyukanta?
We don't influence it. As soon as I have negotiated them, they work with you. Have my complete fairness, equity and justice.
Yace wannan kotu ce mu dai muna so mu ga an samar da daidaito da adalci, dan shine dalilin kafa su. Kuma ko da an yanke hukunci, jami'an kolin soji ne ko za su tabbatar da wannan hukunci, kuma duk wanda ya zabe gamsu ba yana da hukuncin daukar kara. Saboda wannan kotu tana nan kamar sauran kotuna ne da ake gudanar da shari'a a ciki, a cewar komandan rundunar soji na Operation Lafiya Dole Major General Benson Akinwo Oluyo. Aruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.